أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي حق يوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah madaukin sarki zan mu ci gaba da bayani inda muka tsaya a wannan bahasi da muke bayani akan shi akan bayanin butlan aqaidu shi'a bayanin batattu da magan aqidu na malaman shi'a al'amru thani min aqaidihim lamari na biyu daga cikin aqidun su alfasida wanda suke batattun aqidu aqidatul bada aqida ta abinda ake cima albada sanannan abu ne a wajen su kuma zan mu ji ma'anar shi abinda suke nihi da shi wa huwa bi ma'ana zuhuru ba'd al-khafa al-lugha ta larabci abinda ake nihi da bada kamar bayyanar wani abu bayan ya bace kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul zumar wa badalahu min allahi ma lam yakunu yahtasibun ya bayyana musu daga Allah abinda suka kasance busu zato ma'ana kahurai a gobe kiyama kalmar badana bayyana bayan canda abin ya boyi gare su ko kuma yazo da ma'anar ra'ayin jadidan ya ga wani ra'ayi sabon ra'ayi wanda canda bai da shi kenan ka samu sabon ra'ayi akan wani abu wanda canda baka da shi kamar yadda cikin suratu yusuf yake cewa summa badalahum in ba'da ma ra'aw al-ayati la yasjunannahu hattahin sannan ya bayyana musu ji bayan sun ga alamomi cewa za su sanya shi kaso har zuwa wani lokaci to wannan al-kalmar bada kenan abin da suke ni shine faruwar abu abinda shi a suke nihi da ita shine cewa dangance da abu ne wanda shahi aqida dangance da Allah madaukin sarki yana bayyana gare shi wani ra'ayi sabo wanda canda bayyana shi wanda mu a aqidar mu ta musulunci aqida ta musulunci wanda muke bauta ma Allah da ita ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba ilimin Allah ilimi ne wanda yake fil azal kuma jahilci bai gabace shi kuma jahilci bai riske shi ba amma a aqidar bada kalmar cewa Allah ya bayyana mushi wani ra'ayi wanda da bayyana shi kamar yadda zan magani cikin nasusukan da za su kawo yana nunin cewa wannan ilimi jahilci ya gabace shi wanda ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira yace wal bada bi ma'anihi yastalzimu sabaqul jahlu hudusul ilm kalmar bada kinnan bayyanar ma mutun wani abu bayyana sabon ra'ayi yana nuna cewa can da mutun bai da ra'ayin yana da jahilci ya gabace wannan ilimin ko kuma a yanzu ne ya samu ilimin abun a yanzu matsayin mu na ɗan adam tana yiwa a yanzu kace yanzu wannan ra'ayin ya zo mini canda baka san da shi ba ko kuma yanzu na san wannan abun canda baka san da shi ba to wannan Allah shi ba haka nan bane ba wakilahuma muhalun ala Allah dukkan wannan guda biyun korarru ne ga Allah madaukin sarki fa inna ilmuhu ta'ala azliyun wa abadin ilimin Allah madaukin sarki na har abatin kahin can kahin ai komi da kowa ma Allah madaukin sarki ilimin shi ya gabaci wannan abubuwan kuma na har abada ne kenan wanda bai yada harko shine azaliyun wanda bai da karshe kuma shine abadiyun to ilimin Allah duka haka nan ya sufanta da shi bai yada harko da za a ce jahilci ya gabace shi da bai san ba da kaza kamar yadda Allah madaukin sarki yake faɗa a Qur'ani wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhu illa hu mabudan gaibu a wajen Allah suke babu wanda ba wanda ya san sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da ke cikin sarari abin da ke cikin teku wa ma taskudu min warqatin illa ya'lamuha babu wani hamsan icce da zai fado sai Allah ya san da shi wala habatun fi zulmatil ard ko kuma wata kwaya ta fada a cikin duhun kasa wala radbin wala yabisin ko busasshe ko danye illa fi kitabin mubin ya kasance yana cikin littafi wanda yake bayyananne shine lohil mahfuz ilimin Allah haka yake ya san dukkan wani abu wanda yake daidai mai sakala zarra wannan shine Allah madaukin sarki wanda ake bauta ma wa shi'a zahabu ila anna albada mutahaqqiqun fillah shi'a sun tahikan cewa faruwar sabon ra'ayi ga Allah wani abu ne wanda yake tabbatacce ga Allah yace kamata dullu alaihi al-ibaratu al-atiya min marajihim al-asasiyya kamar yadda ibarorin da za a kawo wannan suna nunin haka a cikin manya-manyan littattafan su wanda suke sune asas sune bab manya zakara muhammad ibn yaqub al-kulaini fi kitabihi yaqub ibn muhammad al-kulaini ya ambata cikin littafin shi usulul kafi shine babban marji'in su baban kamilan babe babba ya ambata kamar yadda insha Allah ina da littafin zan aika hoton wannan kin nashi inda ya ambaci baban babe guda yake cewa dan saboda duk abubuwan da yake faɗa ina da littafin shi mai bahasin in yace yaqub al-kulaini ya faɗa kaza cikin usulul kafi to duk da yana da adalci yana kawo amma kuma sai na koma usulul kafikin na gani wannan magana haka take haka ya rubuta ta dan saboda adalci na bahasi da abinda aka ce wana ya ce to kuma kada daga cewa wana ya ce ka aminta da shi ka koma kaga cikin littafin shi menene ya faɗa wannan babu haka yake na karanta shi a cikin usulul kafikin yace babu baban cikakke akan ya bashi suna akan babul bada ya samu shi cewa babul baban haruwa wa atafihi bi ruwayatin kasira yattaho da ruwayoyi masu yawa wanda zamma ambaci wasu daga cikin su yake cewa an zurara bin ayun an ahadihima yake cewa alaihi salam sai yace qala ma ubidallahu bi shay'in mislul bada ba tababota ma Allah da wani abu ba kamar albada kudirce cewa wani sabon ra'ayi yana faruwa ga Allah shine bada wa fi ruwayata ibn abi umayr daga hisham ibn salim daga abi abdullahi a cikin littafin nasu yake cewa ma uzim Allahu bi mislil bada ba taba girmama Allah ba da kamar kwatankwacin kudirce cewa bada tana tabbata gare shi daga murara ibn hakim yace cewa samitu aba abdullahi alaihi salam ya kulu ma tanabba anabiyun qaddu ba taba ba wani annabi bai ta zama annabi ba ata yukiru lillahi bi khams ya tabbatar ma da Allah abubuwa guda biyar Allah zai bashi annabci na harko bil bada ya fara da kalma al bada kamar yadda muka ambace ta shine cewa wani ra'ayi yana faruwa ga Allah wanda canda bai yadda shi wanda kuma ba haka nan bane aqida kyakkyawa wal mashi'a da mashi'a da sujud da ubudiyya da ta'a mahallu shari'in ma'anan da yace al bada ya fara da ita nasi na gaba da ya kawo daga rayyan ibn surj yake cewa sami'tu rida alaihi salam yaqul naji rida alaihi salam yana cewa ma ba asallahu nabiyyin illa bi tahrimil khamr babu Allah bai taba aiko wani annabi ba sai da haramcin giya wannan haka ne wa an yukirra lillahi bil bada kuma ya tabbatar ma da Allah cewa da kalmar al bada jumla ta farko magana ta farko haka ne annaba duka sun haramta shan giya amma kuma tabbatar da cewa kalmar al bada kinna wannan ita ce kiran ƙarya bai kamata a nasaba ma annabawan Allah ita ba na gaba kulaini ya kawo daga cikin littafin nashi dai a wancan babi yace badalillahi fi abi muhammad ba'ada abi ja'far malami urfulahu ya bayyana ma Allah kenan kalmar yanzu ne mutun zai gane me suke nihi da ita a aqida su ya bayyana ma Allah cikin sha'anin abi muhammad bayan abi ja'far abinda Allah malam ya arfulahu abinda bai sani ba kahin haka muji wannan kalma ayan uwa malam ya arfulahu abinda Allah bai sani ba kahin haka kama badalahu fi musa kama yadda ya bayyana mishi cikin sha'anin musa ba'adu mudhi isma'il bayan isma'il ya wuce ma ka shafi bihi abinda ya yayi gare shi daga halin shi wa huwa kama hada sadka nafsuka kama abinda ranka ne zai baka to kun ga wannan kwatamta Allah ne da dan adam kenan kama yadda ranka zai baka wani abu kaga cewa kai yanzu bari in tashi in yi kaza ma wa in karihal mubdulun yace koda masu banna sun ki hakan kin kenan ya san za a samu itiradi wanda su ce bu su yarda ba shirka ce wannan magana ƙarya ce yace ko da makareta masu banna bu su yarda ba Abu Muhammad shine banayyar khalifa min ba'di yace sune diyan khalifa bayana wa inda hu ilmun ma yahtaju ilayhi wa ma huwa alatul imama tare da shi ala ta imama imama take yana cikin usulul kafi wa kad kazabu ala Allah sun yi ƙarya zuwa ga Allah madaukin sarki cikin raya wasu da ayyuman su da suke zaton cewa Allah madaukin sarki suke mishi zaton jahilci ya gabaci ilimin shi yad'una anna Allah yuridu al-imama li Abi Ja'far suna da'awa cewa Allah ya so imama ta kasance ga Abu Ja'far summa lamma mata sannan kuma da ya mutu qabla an yusbiha imaman kahin ya zama liman hina izin badalillahi al-qadir an yakuna al-imamu Abu Muhammad sannan kuma ya bayyana ma Allah cewa to yanzu bari Abu Muhammad ya kamata ya zama liman fa fa'ala sai ya aikata haka wazalika kama annahu kuma hakan in kamar yadda ya kasancewa kad kana yuridu Allahu an yaj'ala Isma'ila imaman Allah ya so ya sanya Isma'ila zama imami sannan kuma ayi ziyab billahi ce badalillahi ar-ra'y al-jadid ya bayyana ma Allah sabar ra'ayi fa gayyara ra'ayuhu sabi ya sauya ra'ayin shi na farko wannan ba sifa bace da ya kamata a sifanta Allah da ita cewa yana sauya ra'ayi a cikin wasu abubuwa da yake ya so ya ba wani limanci kuma sai ya fasa ya ba ma wani faja'ala Musa al-Kazim imaman lin-nas yasa Musa al-Kazim ya zama imam ga mutane yace haka suke iftira'in ƙarya zuwa ga Allah madaukin sarki dan saboda san rai ba dan komai ba suke nasaba ma Allah wanda wannan dukkan su aqidu ne wanda an nasaba ma Allah jahilci cewa jahilci ya gabaci ilimin Allah madaukin sarki nakal al-kulaini kulaini ya ciro daga ya ciro labari daga abi hamza tsumali yace samitu abaja afarun alaihi salam ya kul naji abaja afar yana cewa ya sabit ya kai sabit inna allaha tabaaraka wa ta'ala waqata hadha al-amr fi 70 yace allah ya madaukin sarki ya sanya ya iyakance wannan lamarin cikin mutun 70 falamma an kutila al-has husaini yanda aka kashe husaini alaihi salam ishtadda ghadabullahi ala ahli al-ard sai allah ya hushi ga mutanen kasa ga baki daya fa akharahu ila 40 wa mai ay jinkirta shi zuwa ga 140 shekaru afwan nake so fa haddasanakum fa az'atum alhadis yace muka baku labari kuma sai kuka watsa ma mutane wannan labari fa kashabtum kina asitir kuka tona asiri dan saboda lamarin su abu ne wanda yake sirri ne duka wannan littafin da muke hodi na akidin shi'a na usulul kafi da sauran su baza su huto suna hodi ba suna karantar da jama'a dan saboda sharrin dake ciki da mugan akidin dake ciki kenan shi yasa ake ambata su cewa sirri ne ba a hodi walam yaj'al Allahu lahu ba'da zalika waqatan indana yace Allah bai sanya lokaci ba ga wannan lamari gare mu kenan wannan duka yan uwa bayyanawa ne akan siffanta Allah madaukin sarki da aqida ta cewa jahilci ya riga yi ilimin shi kuma ilimin Allah azaliyun ne abadiyun jahilci bai riga yi shi kuma jahilci ba zai zo bayan shi ba wanda maganganun wannan na cikin usulul kafi da suke fada nuni ne akan cewa Allah ya sifanta da haka na'uzu billahi ta'ala min zalika ta'ala Allahu ta'ala zalika uluwan kabira kuma babban tattahoi akwai cikin wannan darasin bayan fara wannan darasin wani dan shi'a da yake ce mini ai muna dogaro da usulul kafi su kuma hatta da su wasu banganin basu yarda da abin da yake ciki ba to shi kuma babban littafin da zai zama na shine masdar in ku shine makomakku ai da shi za a kafa muku hujja ba da maganar wani mutum ba wanda zai huto daga baya yace ai abin da ke cikin littafin na asalin aqidan ma ba ta yarda da wannan abu ba ya yi ba harka ta ilimi ba haka nan ba zai ta yi yanzu qur'ani ba ka zo baka ce asalin abin da ke cikin qur'anin na ai musulmi ma ba su yarda ba da shi kenan kuma da me suka yarda babban abin da zai kafa ma mutum hujja shine abin da yake rubuce ba abin da zai fada da bakin shi ba eh waccan magana ta alko da ta karshe kawo manhatta yace wal murad bi hadha fi kalam hi zuhurul mahdi abin da yake nihi da wannan magana shine bayyanan mahdi yace summa inna aqwaluhum sannan maganganun su wadda a'atihim da da'awar da suke ta yi hazihi kulluha wannan dukkan su zahiratul budlan idan an kalle ta a zahiri ba ta tun magana ganu ne fa innahu yalzamu min aqidatil bada dan idan aka duba abinda zai lazumta ga aqida bada na uzbillah anna allah ta'ala sha'anahu an yajhalu hadhihi al-ashya'a allati ja'at mu'akharan cewa allah ya jahirci wannan abubuwan da suka zo daga karshe can da farko yana da ra'ayin kaza kuma in yaso daga baya bayyana mishi cewa kai bar ma ya fasa wannan abu to ilimin allah madaukin sarki ya babu wannan abun bai shiga cikin ilimin Allah madaukin sarki wacce aya dai fada yamu Allahu ma sha wa zibit in Allah yana shahi abin da gada malaman tafsiri sun yi sabani akan abin da take nihi Allah yana shahiwa cewa asalin shahiwar shine Allah madaukin sarki kuma koda tafsirin da ya tafi akan cewa Allah yana shahiwa abin da ke cikin lauhil mahfuz ne Allah madaukin sarki zai shahi misali zan bada kamar da Allah da malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadar da zumunta yana kari akan cikin kwanukan mutum in ya kasance mai sadar zumunta ne to wannan sadar zumunta ba wai kana zakai shekara 40 bane a ce to bari a kara maka zama shekara 50 a Allah madaukin sarki ya kasabi ne dama wannan magana da mafi tsakatsakiya da malamai suka faɗa akan fasara wannan hadisi shine kasancewar Allah madaukin sarki canda ya kadarta ya rubuta dama cikin lauhil mahfuz in ya bada zabi biyu wani idan ya kasance mai sadar da zumunta zai yi 50 in ya kasance ba mai sadar da zumunta ba zai yi kaza kenan ko wannan aka zaba mishi dai kasance gare shi to duka dai bai huta ba daga cikin ilimin Allah ba wani abu bane sabo wanda ya bayyana mushi yace to kai bar ma na hasa wancan abin da na ba wani bar a saki Allah madaukin sarki ya daukaka gami da haka nan dan ya san abubuwa tun kahin su zo ilimin shi ilimi ne wanda yake kadimi wanda jahilci bai rigaye shi ba ilimi sabo bai zo amma Allah madaukin sarki har ya rika hasa abu yace zai yi kaza kuma yanzu wani abu ya bayyana mushi bari ya hasa wannan shine bakin abin da zan mu hada dangance da wannan aqida ta albada shine dai bakin abin da yayi sara insha Allah madaukin sarki ya kare mana aqidar mu ta musulunci ya taimake mu a can darasi na baya akwai magana ta wancan babalami na shi'a da yake cewa mafi kusancin sabani na tsakanin aqidin malamai aqidu na ahlus sunna da ƴan shi'a sabanin wannan sabani ne na mazhaba kawai to wannan mun yi kuskuren tuntuban halishin ya ce yana nihin ba sabani wannan mazhaba ma'ana yana nihin abin da yake nihi sabani ne na mazhaba kamar yadda yake sabani na furu'a na fiqhu ce malikiya ce shafi'iyya ce dambaliya da makamantansu to yana nihin cewa to sabanin shi'a ma da ahlus sunna kamar wannan sabanin ne karamin sabani to alhali a hakikanin lamari gaskiya duk wanda ya san abin da ke cikin shi'a sabanin ya wuce hakanan ba sabani a sabani na aqida na usuluddin abubuwan da ke cikin littafin duka suna warware musulunci gabaki daya abubuwa ne na warware musulunci wanda kana karanta su ko jahili wanda bai karatu ba ya san cewa wannan abubuwa ne wanda suke ba hakanan ba kama ala sabili misali zan batar da akwai babi guda a cikin usulul kafi wanda yake bayanin cewa Allah madaukin sarki yace duk wanda wani dan shi'a malami yake cewa duk wanda ya kudirin cewa ya hada qur'ani in ba imami su bane to ƙarya ce yake wannan qur'anin ƙarya ce kenan kun ga wannan yana nuna mana cewa to wanda bai yarda da qur'ani ba kwata kwata kai magana cewa sabani ne na mazhaba kenan ko kusa babu zancen cewa sabani ne na mazhaba tsakanin shi'a da ahlus sunna Allah madaukin sarki ya taimake mu ya kare mana aqidunmu na musulunci Allah ya daukaka addinin shi kuma ya kare kahurci da kahurai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu